ma'aikatar harkokin waje na Ghana sai nasarar jigilar ƴan Ghana daga kasar Sudan zuwa kasar Habasha lafiya lau. Daga Habasha kuma suka sake daukar hanya zuwa Addis Ababa inda aka dauko su a jirgin sama zuwa birnin Accra. A ƙarshe dalibai 74 ne suka amince a dawo da su gida Ghana karkashin kulawar ma'aikatar kamar yadda karamin ministan kasashen waje Kwaku Abdulrahim Tsafon da ya wakilci gwamnati wajen yi wa daliban maraba ya bayyana wa manema labarai.
74 a here there is another group of two engineers who were working for a mining company along the border of Sudan and Egypt.
Kai wasu injiniyoyi biyu dake aiki tare da wani kamfanin hadar ma'adanai akan iyakokin Sudan da Masar sun samu damar tsallakawa zuwa Masar tare da taimakon kamfanin su kuma tuni sun riga sun iso Ghana. Muna da wasu ƴan wasan kwallo kafa guda hudu waɗanda suka tsallaka ta kan iyakar Masar mu muna shirin dawo da su Ghana. Karamin ministan yace a halin yanzu babu wani dan Ghana da suka sani cewa yana kasar Sudan amma duk wanda ya fito da kansa kuma yana neman taimako gwamnati a shirye take ta taimaka masa. Domin haka ne ta bada lambobin wasu jami'o'inta dake Sudan, Ethiopia da kuma Masar. Shugaban kungiyar daliban Ghana a Sudan ya amurya Amurka bayanin yadda haɗa kan dalibai har suka kai Addis Ababa da matakin da za su dauka wajen ci gaban ilimin su.
Sunana Abdulaziz Abdulkarim, ni ne shugaban union na student da ke kasar Sudan. A lokacin da abin da ya fara mun doki shawara gaba daga shekar kowista saboda kare domin a yanda abin ke tafiya kare wani bullet zai taba wani isa kowista wata cikin daki shi in kana neman wani abu akwai number da zaka kira su wayannan su yi sanye ka saboda wannan muna da hostel ne guda biyu wannan cikin maulidi wani kuma na Amurka isa wayanda ke wurin duka a assisting ka da wannan number ka kira wannan number ka za a assisting yanzu haka abin da ke nan wasu mu daga cikin yanzu waɗanda suka zo sun kare suna gidan ta tiki wasu kuma ba su kare ba sauran su shekara dai wasu ma sauran su sun yi ta daya to amma ana so a yi wani integration da zai sa kuma ba wayanda suka zo idan ba su kare ba a sa su cikin wani university in ma cikin Ghana ne ko cikin wani kasan waje ne da ba su Sudan ba aha yanda lamari ke
wasu dalibai kuma sun bayyana yanayin da suka shiga da farin cikin su na kaiwa gida.
Sunana Aisha Mustafa, akwai wahala gaskiya amma alhamdulillah kashi mu ya mun zo ba airport yanzu haka airport in Sudan bai aiki yanzu haka yasa da mota muka zo mu muna Omdurman yasa da motan nan muka tafi Khartoum from Khartoum to Gadaris to Metima border na Ethiopia sai from Metima border muka tafi Gandar cikin Ethiopia sai from Gandar muka kai Addis Ababa from Addis Ababa muka zo Ghana.
Iyaye da ƴan uwan dalibai da suka zo tarban su su ma sun bayyana fargaba da suka shiga da kuma farin ciki da suke a yanzu.
Na zo su sarbe Diana sunan ta Hadiya daga Sudan. Ba wasa ba, gaba mu ya fadi sosai sai yau dai muyi murna domin sun ce muna kamar lore za su hau saboda wannan rabu ya bata. Don farko ta ce muna wai gaskiya yanzu inda abu ya kai sai dai su bar wurin kuma da su za su bar wurin kuma by road kalman nan da safari ya bar ranan ban kwana ba. Gaskiya gwamnati yayi kokari kwarai.
To ni ne Ibrahim Abubakar wanda aka san shi da sunan Malam Ayama daga Kumasi. Ko yara na du da suke karatu daga Sudan. Wallahi lokacin da muka ji labarin fargaba domin yin fargaba sosai don ba mu kwana ba mu ci abinci ma.
Kasar Sudan dai ta fada cikin kazanin rikici tsakanin dakarun kasar Sudan da kuma dakarun kota kwana na RSF lamarin da ya janyo asarar rayuka da kuma tilastawa kasashe da dama kwashe ƴan kasar su daga kasar. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.